know.
Of not following him, if he, if he.
There is
of what spirit who will come? So, it is confirmed that the New Testament and the Old Testament have prophecy of this Quran. And this is what the Quran is telling us. There is, they know the truth about the Quran, they know it. And that we should not have doubt, they know it. So what we are calling the people of the book, which is the Jews and the Christians, is that they have another chance to come back to the truth, revert back to the faith, believe in one God, believe in all the messengers of Allah, the last of whom is the Muhammad bin Abdullah. He came with the book as Allah has said. And that if you don't follow the spirit of the truth, there is consequence to that. That means you lose your faith, you will have eternal punishment, which is categorically stated in your books. Now let's assume that the prophet is a false prophet, is fabricating lies against God, and you all believe God is living. The Jews believe God is living. In fact, they are saying they are the children of God. The Christians believe God is living, and they claim they are the children of God. We Muslims believe God is living, and we know we are the servants of God. We are not his children. We are the creatures of God. But what I am trying to point out here, even let's assume that the prophet is a false prophet. He's faking to come with a message from God on that assumption. It means the Jews, the Christians, are denying that God is alive. Because every person knows, you cannot go to a country or a place to claim you are the leader of such a country when the true leader is there, they will apprehend you and catch you. You cannot go to America and claim to be the president of America, the commander-in-chief of armed forces, they will apprehend you and catch you to the court. Everywhere in the world, nowhere you can go and claim you are the leader. The true leader will really catch you. So now you are telling me, somebody, an impostor, a fake person, will come to the earth with a message, a full message, saying everything, claiming is from God, and God will not catch him. And God will not send those who will show his falsehood. It's impossible. So this is the reason why this message is truly, truly from the living God. Because it has stood the test of time. The Quran has stood the test of time. It has brought peasants, beings, both people from the Sahara desert, brought them, formed them into a nation, bring civilizations to the world, expanded, bring knowledge to the world, and still the Quran contains a lot of scientific knowledge, the latest scientific knowledge, after its affirmation, you will find it written clearly in a simple language in the Quran. It's impossible to be from human beings. Therefore, we call you to have faith before it's too late, before the consequence of your disbelief will befall you. May Allah guide us and you all together to the straight path. Thank you. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Allah ya kawo mu uku ga watan Ramadan shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ranar da ke daidai da 8 ga watan June shekara 2016. So, Ya Allah kita wa tammat kalimatu rabbika aydil ahkamin wal wa'idi bi ifradil kalima wa quri'a bil jami'i sidqan wa adala tamyiz la mubaddila li kalimatihi wa to la mubaddila li kalimatihi wa tammat kalimatu rabbika to haka nan je kalmar ubangijin ka ta cika wahayin nan da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika bil ahkam da hukunce hukunce wal mawa'id da kuma bil mawa'id da lokuta abubuwan da za su faru bi ifradi kalima wata qira'a wanda ake ta haf shine tammat kalimatu kawar kuma wa qira'a qari'a bil jami wa tammat kalimatu yani sidqan wa adala gaskiya gaskiya kuma da adalci wannan tamyizi ne la mubaddila li kalimatihi babu ba mu sanya babu canji bi naqsin wato kalmomin Allah ba sa ragewa aw qul wannan okay, to shit kenan. Wa tammat kalimatu rabbika wato sai kalmar ubangiji daga ta shi kabil ahkami wal mawa'id da kuma gargadi iri iri bil ifrad kalimatu wa quri'a bil jam'i sidqan wa adala wato kalmar ubangiji ka ta cika da gaske da gaskiya wa adalan kuma da adalci la mubaddila li kalimati saboda ka ba canji ga wannan kalma bi naqsin aw khulfin wato ba za ta samu nakasi wato a rage ta ba ko ta yi sabanin wani alkawali da ta yi aw tahrifin ko ko a karkata ta daga ma'anarta wa huwa wa'adun min Allah bi hifdhil Qur'an wannan aya kuma tana daga cikin dai ayoyin da ke kara tabbatar da cewa Allah ya tsara wannan Qur'ani ba zai wato tozartar da shi ba fa qawlihi ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun kuma inda Allah ya ce da mu ne muka lalle inna nahnu mu muka saukar da wannan zikiri wato wannan littafi wa inna lahu lahafizun kuma mu lalle masu tsare shi ne wala nabiyya wala kitaba ba'dahu yansahu babu wani annabi ko wani littafi da zai goge wannan littafi wato wannan littafin Qur'ani kalmar Allah ta ƙarshe kenan da dan adam Allah ba zai sake ma wani dan adam wahayi ba in kana son ka san abinda ubangijinka yake so ka koma ina ka koma Qur'ani ba wani abu ba mafalkin wani mutum ba wani abu ba in dai kana so ka san abinda ke zuciyar ubangiji wanda yake sace ta sidqan wa adala ka koma ina ka koma Qur'ani kuma Allah yayi alƙawarin ba zai canja wannan kalma ba tana nan wa huwa sami'u kuma ai Allah sami' Allah mai ji ne lima yuqalu al-alim ne kuma masani bil ahwal fala yafutuhu shay'un inda Allah yake shi mai ji ne wal alim kuma ya san komai in wannan risala da Allah ya aiko in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba annabi bane na gaske wannan nace in shin Allah na ji kuma Allah yana sani da abubuwa sai ga wani mutum ya fito yana jingina ƙarya zuwa ga Allah Allah zai bashi wannan kuma ya zama abun lura duk lokacin da ka ji ana kashedi ga wani abu ka saka kunne ka ji shin ka shaidin gaskiya ne ko na ƙarya sakka ce a'a ba zan ji ba a'a ka ji na gaskiya ne ko na ƙarya domin akwai na ƙarya akwai na gaskiya amma sakka ce ba za ka saurara ba don me domin Allahu Sami'ul Alim in wani ya bayyana Dajjal
yana ƙaryata mutane Allah zai fitar da wani yazo ya ƙaryata shi domin hai ba zai ba a yodare mutane ba sai Allah ya fitar da wanda zai ne shi yasa Allah ce wa man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ko muka bar musulunci nan wani zai zo ji tunda Allah na da rai ashe wannan ya tabbatar da wannan qur'ani daga Allah yake domin har yau babu wani ko da wasa ya nuna wani abu na cikin qur'ani ba gaskiya bane koko tunda Isa alaihi salam ya musu wa'adi cewa lalle wannan ruhin gaskiya zai zo ya gaya musu komai kuma har yanzu ba wani ruhin gaskiya da ya zo in ba wannan qur'ani ba amma su suna ta suna jira sun yi ta'wili sun yi tahrifi sun caccanja har ya kasance yanzu a yi halin da muke haƙiƙa yanzu kirista bai jira wani abu sai shi Isa alaihi salam da yake jira yanzu haka aƙida su ta tattara kiristoci me kuke jira second coming of Jesus Christ Isa alaihi salam zai dawo zai cimfita daula a duniya shi suke jira alhali shi ko na ce muku ni in na tafi ga waɗanda za su zo su yi bayanin komai da komai dilla dilla su gaya muku komai ba sa jiran waɗannan mutanen domin an fara neman wannan ilimin zai kai su zuwa ga addinin musulunci shi yasa duka kirista mai hankali ya karanta bible ya zo kuma ya karanta qur'anin nan fa zalla shi fa zalla ba wani tafsiri ba komai zalla tarjama da yawan su sun musulunta shayi wanda ke ba a kasu kari ba madara zallan shi kenan suna musulunta domin zai ga gaskiyar abin da yake a cikin zuciyar shi to Allah ya shaida mu to ashe mu musulmi in mun karkace ga wannan qur'ani ko ko muka fara samun shakka ko ko muka canja shi mu ne wai bani ya tabbata a gare mu in mun kirki wannan qur'ani yanda yake to hakika musulmi ba su iya canza qur'ani amma suna iya mishi ta'awili ya fita daga ma'anar da ake nufi don su karkatar da mutane daga qur'ani jaza annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mutum biyu ya fi tsoro mutum biyu munafiki ya rika ta'awilin qur'ani ba akan ta'awilin gaskiya ba domin mutane za su bi shi don qur'anin to shi kuma qur'ani ya riga ya murguɗe shi saboda kai halakar da mutane na biyu shine shi kuma mutane su yi faɗa na mulki sai wani ya ji ya fi cancanta da mulki akan dan uwan shi saboda kada bai samu ba sai ya ce sai dai yaƙe shi da bishi yaƙi dan mulki to su ne mutane biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya bi zuwa su ke halaka al'umma القرآني وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ياتك ثم بعد شنجي وتبالت بعد شنجي القرآني ثم الشيني أبو ريكو لسنة مزوء الله صلى الله عليه وسلم دكما فهمت متعنا فرقو شيني الصراط المستقيم wanda ya tsaya akan qur'ani shi kai yana so ya karyata qur'ani tunda shi ma wa anzalna alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam an saukan mu annabi kitab da me kuma wal hikma wannan bayane da yake cikin hadisi shi ma saukan mu shi akai ne to in kace qur'ani kai kawai zaka yi kana karyata ne kana ƙaryata Qur'ani domin ka ƙaryata sunnar shi da kai koyo da zai da shi wanda Qur'ani yake ayi ta ƙaryata saboda haka wanda yake shi Qur'ani yun ne kawai kan Qur'ani yake to ya ƙaryata da Qur'ani wanda kuma yace eh zan dauki Qur'ani kuma zan dauki sunna kawai ba ruwana da maganan fahimtar shugabannin mu na farko shi ma kamar wancan ya ƙaryata Qur'anin kuma ya halaka shi ma ya halaka domin Qur'anin ne yake falawla na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun a je a yi fiqhu wa'ansu su tsaya ayar kuma fiqhun da ke cikin ta kuma Allah ya fiqhu domin in an ce falau la nafara min kulli firqatin falau la nafara me yasa wa'ansu ba za su zauna ba kuma tana da ma'anar me yasa wa'ansu ba za su tafi ba kun gane amanar shi yasa wani wuri garinku ne ba ilimi garinku ne ba ilimi to masu neman ilimin me za su yi kenan sai su fita su je su nemo to wani garin su ne da ilimin sai su ne sai su zauna kalma ɗaya a cikin Qur'ani falau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin wa liyunziru qawmahum idha raja'u gargadi da tunatar da mutane da fiqhu ake yi in baka fahimci abin da kake yi ba to za ka yi mutane gargadi su kare kansu daga fadawa cikin musiba to billahi in har Allah ya ce a je a nemi fiqhu in har Allah ya ce a je a nemi fiqhu fi sabilillah fiqhun mutanen farko ne na gaskiya ko mutanen baya na farko shine musulunci na baya kawai shirme ne da rigima rigiman mutane ka san dan adam haka kaman biri yake da rigima Allah sai ya zuya bi kowa saboda haka fiqhun bayan nan ba fiqhu bane ba shine aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fiqhu farkon nan ne khairul nas qabla thumma alladhina yuruna wa thumma alladhina yuruna ma indina husayatu la adri a zakara qarnaini aw qara salat karno ko ko biro shine fiqhu shine addini ko har in sun samu sabani a wancan kowane kai daidai ne ku ji wannan magana yana da muhimmanci in sun samu sabani kowane kai daidai ne sai dai me yake cewa kai wanda ilimin shi zo maka ma'ana kai wanda ilimin shi ya zo maka daga wurin malaman da kuka yarda da su shi yasa Malik yace a bar mu da ilimin mu na Madina mutanen Iraq a basu da ilimin su mutanen Misra a basu da ilimin su kowa yayi duk daidai ne amma kowa a bashi da nashi to waye mai fitina mai fitina shine wanda zai je Iraq ya dauko ilimin Iraq ya zo Madina ya hawo minbari ya ce wai shi sai fiqhun Iraq za a yi a Madina shine gaskiya ko rajih wai shine rinjaya wannan me ya kawo fitina dan rashin fiqhu to wallahi wannan fitina ita shigo alamul islami wayansu malamai yanzu suka bayyana su suna da ilimin da suke iya rinjayar da gaskiya in wayancan suka samu sabani su suna da ilimin da suke rinjayar da gaskiya kuma in sun rinjayar da gaskiyar in baka bita ba kai dan ahlul bid'a ne ba kan sunna kake ba wannan sun kauce wa manhajin salaf ko ba su kauce ba to amma kuma sai su kira kansu mu ne salafiya kuma to ai salaf sun yadda fiqhun nan ya kasu ya kasu ya kasu kuma duka daidai ne in ka tambayi Abu Hanifa hujjar shi ga hujjar shi zai wannan ne yake da hadisi wannan kuma yana da qiyasi amma sun yadda duka daidai ne amma yau kai a abinda ka inganta na cikin hadisai shine daidai in baka bi shi ba to kai ba sunna kake yi ba sannan wayancan sun bace to wannan ba manhaj na salaf bane gaba ɗaya kakaf amma barnar da yake kawo cikin al'umma da fitinar da ke ciki ta yi yawa
ba son fitinan mutane a cikin addinin musulunci. Ma'az ibn Jabal sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje yana sallah da mutane sallar isha'i sai dauko suratul baqara raka ta farko ta biyu kuma ya shiga Ali Imran sai wani bawan Allah shi ya fito daga hajjar shi yana ya abun ya ishe shi sai sallame ya tafi bai yi kuma yaji wani ya fita waye aka ce wani ya ce wani munafiki ne munafiki abu ya dame shi sai kai kara wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai kira ma'az kai ne kake wannan afattan afattan ya ma'az kai ne fitinan mutane ne kai ne fitinan mutane ne jifa limami ne yake sallah da mutane yake karanta musu qur'ani amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushi da shi kace akwai masu bukata ka karanta musu kananan sura wa duha wa laili za ka ga irin wannan kananan sura ku kare wa shams wa duha amma ka ta koma mutum suruji bakara yana so ya tafi kasuwa ko yana so ya koma gida fitinan mutane to haka ake fitinan mutane da addini a yanzu a fitinan mutane da addini ba wai dan kai maganar Qur'ani ko ka ci hadisi ko ka ci wannan ba fitina bane a'a duk abin da zai hargiza mutane to balle abin da zai sa mutane su fara konfanto suna shakkan malaman farko wannan wala shakka wannan wannan fasadi ne fasadi ne cikin kasa saboda kuma na kiran wa'annan yara daman maganin virus shine antivirus kowa mai aikin kwamfuta ya sani in virus ya dami kwamfutan ka ka samu antivirus ka saka yanzu nan zai wallahi Allahu a'lam Allah mu alhamdulillah mun je Saudi Arabia mun yi karatu wurin malaman to amma abin da muke tsammani ya kawo bambanci ban kwaso virus ba domin an samu antivirus kafin in fita to antivirus to abin da ya kamata a yi ɗalibanmu wanda je karatu ƙasashen waje ya tsaya ya karanci fiqh na ƙasan nan shine fiqh Imam Malik ya karance shi wurin malamin da ya dade shi ya san bai karya ni in muna karatu wurin malam bai taɓa zuwa a zuciyata ba ni kala zarra cewa yana yaudara na haka ake so tsakanin malami da wa da ɗalibin shi ban taɓa tunanin wai yana yaudara na yana mun ƙarya ba saboda haka yana koya maka ka yadda abun gaskiya ne to shi ma da za ka tambaye shi zai ce haka na yi karatu ni ma ban taɓa tunanin malamin namun ƙarya ba saboda haka in an baka irin wannan to ai abu antivirus shi ne allurar rigakafi allurar rigakafi ko wani yaro ba ku ga ana sori ana mai allurori ta rigakafi na tuberculosis na measles na dan ne dan ka cutar yanzu ya kama shi to wanda bai samu rigakafin ba ko ya je karatu kasashen larabawa in ya dawo to ya nemi rigakafin ya koya ya saka a kun ya shigo cikin kafan nan akwai wata matsala wadda Malik ya saba da Shafi'i ko Shafi'i ya saba da Ahmad ko Ahmad ya saba da Abu Hanifa wai ya tashi kan mimbari ya ce ga gaskiya tau ga ƙarya tau shi waye ka koya ma mutane abinda suka sani ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar me ma'ruf abinda aka sani ba ya amuruna bis sidq ba a'a bil ma'ruf as-sidq inda Allah dan har in Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa suka yi bambanci akan wani abu wala shakka wannan abu na daya yana iya daukan ta'wili na biyu yana wato yana iya daukan ta'wili sannan wato ba nasi bane sannan na biyu bai kai bai taka karaya karya ba a musulunci zaka ga sai bata sallah ko na batawa to me da me ka wato sai ka zo ka nuna wa mutane anta afqahun nas hakuna istidraki akan malik kuna koya ma malik bai san wasu hadisan ba kuma abun bakin ciki sai ce ai wannan hadisin rawahu wa sahahu albani ko sahahu ibn baz ko sahahu ko ibn taymiya ba zaka ce ba ibn taymiya bai da mazhab mazhab din shi ahmad bin hanbal wa hakaza tadullu nusus ahmad alayhi duk ahmad dan ahmadiyya ne dan ahmadiyya ba dan hanbaliyya ne ibn hajar Shafi'i, Ibn Abdul Barr, Maliki, Ibn Rajab, Hanbali, duk manyan malaman nan in dai maganar fiqh ne suna bin wani liman na farko, kai me yasa yanzu kai baka bin wani liman na farko? Wasu su samu ilimi, su zo su jirkita duniya gaba ɗaya su ta fasadi cikin ƙasa. Saboda haka in dai abu ya haɗu da jama'a ka bar su akan mazhab da suke sai a samu zaman lafiya kamar yadda Malik ya ce kowa a bar shi da nasu nan ƙasar wala shakka duka malaman ƙasar nan wanda dai ya karatu a ƙasar nan mazhab na Malik ita ce ta shigo ita ce Allah ya tabbatar da ita a ƙasa ba hikima ba ce na ɗaya ba ilimi ba ne ba taƙawar Allah ba ne ka zo sai ka ɓamɓare ta sai ka ɓamɓare ta ka kawo me za ka kawo me da ya fi ina son gaya muku wani abu ita mazhab na Malik ɗin da kuka gani kamar su Saudi Arabia Hanabila ne kun san me yasa suke Hanabila domin daga mutanen Najd ne suka fito ko suka zo da Hanabilan su suka kama ƙasa saboda haka cikin Hanabila dole ya kama me ƙasa da Ahnaf Turkawa Abu Hanifa ne fiqhu sai zo suka zo da fiqhu suka kama ƙasa ko wannan haka amma dukkan su suna sha'awa kuma suna girmama fiqhun Malik dai wasu su ce nahnu aula bi Malik minkum mu mun fi cancanta da Malik akan ku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da yace ga Malik Madina
Allah ya ta malam da musulunta mace
wanne kake ji Hausa ko to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna so ki kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kin imani ko ko ba abin bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi ne me sunan ki to wani suna kike so Hadiza ko kuna kenan to kina da miji ne a to musulmi ne to a ce kin latti ne kin koya ba to ga shi za ta maimako daga yan uwanki musulmi Allah ta baka eh da Qur'ani ko to to bismillah eh apa eh nakun jadadi kat wato kaga ina so ma yi musu maganan Malik ne ai Malik radiyallahu anhu
Malik
ko shi domin ya tashi mahaifin shi wato yatimi ne uwar shi ta kan
sa mishi wani wanka sa mishi kaya ta naka mishi rawani akwai wani malamin Madina lokacin Rabi'a Ar-Ra'i sai ta ce ka je majlis na Rabi'a an karamin yaro je ka zauna majlisin Rabi'a amma ka koyi halayen shi kafin ka koyi ilimin shi ka koyi halaye kafin ka koyi ilimi domin wannan hali shine asalin ilimin dadabi ba abin da nake so nuna sauran mazhabobin ai suna wannan mazhabobin ne domin ba su samu wannan ba mu kuma gashi Allah ba da wayon mu ba ba da dibayan mu ba Allah tausayin mu da yake ji dan ya san raunin mu a ilimi sai Allah ya kawo mana mazhab da bata da matsala bata da matsala duka malamai sun ce mazhab Malik babu bid'a a cikin sa kata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne magana da yayi yace ita madina al madinatu kalkir tanfi khabathaha kir ne yake kiran kir ne zuzzuge kun san makeri zuga zuki to kuma zage zage ce zuga zuki abin da yanda makera ke sa karfe bakin karfe zuga zuga wannan karfen sai ya cire dattin karfe sai ya bar shi karfe ya da kasa yace al madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibaha madina sai mazo yazo ya ta magana yace za a zo ana neman malami ba za a samu malami irin malamin madina ba kullum wannan magana to lokacin sahabbai an yi fuqaha lokacin tabi'ai an yi fuqaha fuqahu sab'a ga sunan sai Allah zai tattara ilimin su Malik ya bi ilimin su tattara shi a Madina a Madina ya koyi ilimi ya yi primary ya yi secondary ya yi university har yanzu ya zama professor a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam professor fa ya yi ta koyarwa har ya mutu aka kai shi baki aka rufe billahi in Malik khabath in Malik tuta ne ba annabi ya ce Madina na koran tutar ta ba sai ba ta kore shi ba sai za a yi ka zo ka ce mana sannan ku san wani abu cikin malaman nan da suke faɗa ita Madina ma ta kore su na ɗaya kenan na biyu tunda Malik ya mutu har yau babu kuma malami faqihi a Madina har yau ko ba mun jira ba ne babu malami faqihi a Madina tunda Malik ya mutu har yau ashe annabi da yake za a zo ana neman ilimi za a rasa sai wannan malamin Madina har yau in kana neman ilimin Madina ilimin addini na gaske duk kayan research sai ka leka me Malik ya ce haka suke yi duka malamai sai sun kawo research sai su leka me Malik ya ce domin cikin fatawa shi kadai ake tsoro to me za ka wallafa kanka zaɓe ne na Allah ba ɗan wane ba ne ba ƙuraishi ba ne haka kawai Allah ya zaɓe shi asbahi irin larabawan Yaman Allah ya taimaka mishi ya ba shi wannan ilimi ba ɗan kowa ba ne za a kawo siyasa ko ƙabilanci ko wani abu ne a ilimi ne Allah ya ba shi to ya za ka yi mafarkar da shi ka zo ka samu mutanenka suna karatun ilimin shi wai kai a'a wai ilimin wani za ka ɗauko wai sai ka ɗora su a kai Allah shi da mu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la tabi la mubaddil li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. To wa antu ta. to kafin shiga wannan aya ya kamata in kara anan za ku gani wato adalcin da za a yi malik in an tambaye shi abu ana tambaye shi lajir ban sani ba ko ba tambaye shi ce wa ara ra'ayina ko ko ce ina karhanta shi amma ba haram ba malami kenan malami malami kenan to in abu matsala ce aka tambaye malik malik ma bai sani ba to wannan tana cikin al'amarin da wai ba a shiga aljanna sai da shi ba wani abu bane ya sani ko san bai da muhimmanci ko ko yayi kiyasi sai ya ce amma ni ina ganin kaza wa ma ra'ayu malik shi kaza me ra'ayin shi sai ya ce ra'ayina amma yau malamin ka in yazo zai ce sunna ga yadda take haka ba wai ra'ayin shi ba ba yana jin kunyan ma ya ce ra'ayin shi domin shi ya yi masha Allahu mun ladin da yake samun ilimi domin da yawa abubuwan nan da suke da suna cewa ra'ayi na ara ina ganin haka ba su ce haka ba a sunna su iya kaza a sunna shi ne kaza alhali duka ijtihadi ne shi ne bambancin salaf salaf na gaske da khalaf khalaf masu kira kansu salaf saboda haka su tuba daga wannan hanya ba ta da wani amfani sai har gitsa al'ummar mutane salaf salaf shi ne waɗannan mazhabobin nan guda hudu an ruwaito su mutawatiran malami bayan malami har zuwa yau in ka je Afghanistan suna kan mazhab Abu Hanifa kakka je musu da rikici ana sallah ta galiman na sosa hannu cikin fanta ka ba su ci gaba haka ne maza ɗin su yace ayi kada ka tashi ka ce jama'a fa sallan mu ta ɓaci na ga noman din liman na susa ka bar kowa akan ilimin shine tukuni malik ya faɗa in maganar aqida malik shi ya fara inkarin ta'wil istifat shi ya fara duk abin da yake abin da kuma suka yi shiru kada ku yi rikici akan shi ma'fu bai da wani mahimmanci aji balle ka zo ka ji a waye a fatawo idan fatawo halli su in ya wuce su ya bar ka bar shi wuce mana me zai zaka tattare ruwan da ti Allah shi ne da mu to wannan aya wa alaikum assalam ba arfin rahmatullahi alaihi amma banda sahaba arfi ne na malamai addu'a ce Allah ya musu rahama wancan kuma radiyallahu anhu domin Allah ya yarda da su hakika sahabbai wanda ba sahabi ba kuma ba ku san Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba sai ka ce rahmatullahi alaihi na na fahimta cewa na samu hadisi ya inganta saboda ka a bar magana wani abu haka shi malik ne fada malam yace haka
shi malam yake
tabbatar da haka shi yasa matsalan to na tabbata maka daga nesa yake jin malam sai ya karatu a gaban me malik sai bai karatu da malam ba shine ai hadarin sai karatu ne shi ba daga nesa yake ji shi yasa ake cewa ku je wurin malaman yadda maliki ma ba daga ne su yake jin malamai ba ya san su ne ya ce bai zauna ya fitawa ba sai 70 da cikin tabi'ai suka ce mai zauna kai sannan yayi to daga nesa shin in malam na koya mutane waye koya musu waye fara bude littafin hadisi da abin da koya ba malam ba to bai koyar da fiqh kuma ba fiqh yake koyar ba wannan wato mutane bare ayi bayani da Allah koya ku da bayani wato shi ilimi akwai babi na aqida aqida bari ko bakun wasali da malam aqida shine abinda zaka saka a zuciyarka ka kulle tsakaninka da Allah ka abinda kai imani da shi aqida shi ne ake kira ilmu usuluddin wasu kira shi ilmu al-kalam wasu kira shi ilmu tawhid abinda zaka kulle a zuciyarka wa ahlus sunna wal jama'a duka sun yi ittifaqi aqida ba ta da masdar ba ta da wurin da ake ɗebo ta sai wuri biyu tak littafin Allah Qur'ani da ingantacciyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ba ka imani dan wani abu sai wayannan biyu ba ka imani dan wani ya imani hujja kawai ake bi hujja kitab wal hadith aqida to amma fiqhu fa aiki fiqhu fiqhu ga littafin Allah ga sunna ga ijma'i ga qiyas ga istihab ga istihbab ga sunna ake hahadawa sai fiqhu ya fito a fiqhun nan ana taqalidi taqalidi bari mu baka misali in kana da yaro a gida dan shekara 3 ko 4 aka ce ki salla in yi wannan salla zaka ga dacciyar bai gane dacciyar ba zai sujada ba ko sujada in ya miƙe sujada in kuma yana da wayo zai ruku amma sujadan nan zai yi ta to wannan sujada ka ga ya mishi ne rawahu Abu Huraira an kaza yake yi ya game ta gani to rabin fiqhu ta gani ake yi shi ma haka nan ana ta taho da shi ana ta taho da shi ta ganin ba wai wani ya ruwaito shi ba saboda ka ba riwaya ka dai bane kuma ita riwaya misali bari mu baka misalin ta kamar mutum ne da kamera yana daukar hoto haka ehcan sai kuma sai a tara ayi kokarin a gane ya faru yana daidai da mai kamar video camera yana daukar abun kamar yanda yake faruwa to ai hadisi kamar camera da ake dauka ehcan ne ehcan ba wai video bane ana gani gashi da abun da yake faruwa saboda haka dole zato ya shiga ciki sai sa fuqaha suka ce ghalibul fiqhi mazlum zato na yawa domin umumat akhbar al-ahad da sauransu zato yana da yawa shi yasa malaman ba sa fada in sun samu sabani amma na wato salaf saboda ta fiqhu ana taqalidi a aqida babu taqalidi sai hujja saboda haka malam yana karanta usuluddin domin ba masu mukhalafa da shi a aqida raddi sufaye bambancin mu da su ba a fiqhu bane a ina ne a usuluddin cewa ba daukar addini mafalki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an shi fi tsalle bai zuwa domin sai ka kawo hadisi ingantacce yana zuwa kafin mai daina zuwa kuma haka ba yanzu kuma yin shi'a da shi za ka ba su raddi imma kitab imma hadith to yana karanta kutubul usuluddin domin ba wa'annan masu karkatacciyar aqida hujja ba yana nufi ya dauko maganar bukhari ko ya dauko maganar muslim ko abu dawud ko nisa'i ya kore fiqhun malik bane abadan kore da rashi mai matsayi to aqida a littafin nan malam da ya tafsirin shi ya bi wani tafsirin jamhurin malamai sun bi aqida ne fa cewa Isa alayhi salam zai dawo kamar yadda da Kirista muke muku dago labari cewa Kirista suna jira ya dawo haka malam yayi ya rubuta littafin shi sai aka kawo mishi matsala ya karanta wai yawa suna gani akwai shubha a ciki ko ba shubha ba shine dame ni ba abin da ya dame ni anan an kawo mishi matsala cewa fa isan nan fa qur'ani fa ya nuna takaf shi kenan ya tafi sai ranar tashin kiyama za a yi hisabi da shi qur'ani mallan sake muraji'an abubuwan sai ya ga cewa to lalle qur'ani kam haƙiƙanin gaskiya ya nuna hatman Isa alayhi salam ya tafi inni mutawaffika wa rafi'uka ila yawmi tashhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmi alqiyama thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun shari'ar da za ya isa ranar tashin kiyama ce aya daya cikin suratul ma'ida ko sannan can kuma yace falamma tawaffaytani kunta antar raqib alayhi wa anta ala kulli shay'in shahid ishara lokacin da ka dauke ni na kai ne mai shaida ka kansu ba kansu ce min ni sai malai ya yarda a zuciyar shi wannan shine hukunci da zai imani da shi shike koya muku Bukhari shike koya muku Muslim amma ya ga aya domin a mazhabin Malik aya zahirinta kamar guduma take guduma tun tada ke abu komai me yake yi ko hadisi ne zai tarwa a shehu don karfinta in dai qur'ani ya nuna haka to duk wani hadisi da yazo ɗayan biyu ko in mishi ta'wili ko in bashi kawai Allahu a'lam ɗayan biyu shi da shi koya muku aiki da hadisin komai da shi amma da aka zo maganan aqidan da yazo kuma qur'ani yazo ya share wannan babi me yace yace na dawo ba zai dawo ba ko ba ta bu amma babin menene babu aqida sai gashi ko ne abu mamaki haka Malik ma yake da wannan ra'ayi shi Isa ya mutu tuntun shine Ibn Abbas aka rawaito a cikin tafsir Ibn Kathir din cewa Isa ya tafi ba zai dawo ba to hadisan da aka ce zai dawo fa shine wani azumi in akwai mai hankali na nuna muku abubuwan da suka faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da cross dai kuna da mayaka suka zo suka kama Baitul Maqdis suka dora katon cross ne sunan cross din wai through cross wai shine wanda aka kere shi sai da suke cewa aka yi tayaki bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam dole shekara 500 aka yi tayaki yaƙin harobin salibiya shekara 200 aka yi ana yaƙi da su sai da Allah ya fito da wani bawan Allah Salahuddin Ayyubi yaro ɗan shekara 30 ya bashi mulki soja ya bashi mulki ya haɗa ƙasashen musulmi ya yaƙi wayannan sannan ya ƙwato Baitul Maqdis ya dawo ma musulmi da Baitul Maqdis kuma ya karya wannan cross da kristan duniya ke alfahari da shi wa ya karya shi Salahuddin Ayyubi yakur salim yafidu alma yake cewa kuma sannan duk inda yaje dukiyar da suka zo da ita daga turai sai fito a ba fukara Salahuddin Ayyubi duk inda yaje kama dukiya me yake yi sai fito a ba fukara yafidu alma sannan ya da aljizya ba wai zai nasaha qur'ani bane hatta yu'tu aljizyata an yadin wa hum saghirun a ba nasaha bane sai yanzu muka fanci amfani da ya shiga Baitul Maqdis Salahuddin Ayyubi su da suka kawo Baitul Maqdis kitan da suka yi musulmi da su ma masu tarihi sun faɗa jinin dan adam har sai ya kai gwiwar doki mutane na kashe suka kawo Baitul Maqdis sun kashe musulmai shi kuma da Allah ya ba shi nasara ya kama Baitul Maqdis sai ce ku fita ku tafi ba jizya ba komai kan ku tafi ya da'u aljizya ne sai ajiye jizya ba zai karba ba wannan tarihi din ya faru ibnu asir da irin su ibnu kasir wurin nan nuqa kowa sai ya ce salahuddin ayyub me yasa zai haka mutanen nan bai ga tutan mu da suka yi ba domin Allah ya tabbatar da me tanabbu'a cikin ya hankali daga antan
alhamdulillah
Allah barke ka
ala ga tsawara ga ne musulunta na miji
eh eh okay jini sala ga ta you speak english islam means having faith in allah and all the prophets i want you to recite ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a good testimony that I know that you are your holy with Allah and Muhammad is the messenger. What's the name? David. He was Dawood's because of the faith. David Dawood is the prophet of Allah. He was a king. Okay, he was a king. Which time he was? Sulaiman. Okay, he was the son, he don't want the father. Sulaiman is Solomon. Allah ya saka mata da alheri dukan su kuma ya biya musu bukatun su duka. Allah ya biya mata bukatun ta na alheri. Shari'a ke so ne me yawan haihuwa kai kuma matan ka Allah ya azurta su da haihuwa kuma kana kai saboda haka ya fara a shari'a musulunci na biyu amma shi kai wato ta kai ta haihuwa in akwai lalura ta rashin lafiya wannan dai amma in kawai dan tsoron talauci ne wannan ya sa wa shari'a wala ta ku ya ta ta ku ta ku na kuma na ku kuma ya kada ku fita ya dauku domin tsoron talauci Allah ki azurtawa wannan yaron nan da kuka kashe zai yi wakila shine ilimin Imam Malik na zamanin mu saboda haka akwai jahilci game da mutumin nan ku kai tsoron malaman shi mai bayani ya saba ma Allah kwarai da gaske kuma ya sa an yi zubar da rai ya sa an zubar da rai domin mala'iki da ya kai wato kwana wata uku ne wata uku to ka ɗaya rage a fitar to amma dai bai haɗe da halacci bai da halacci na ɗaya akwai kashfin aura matar ka da kai ka buɗe al'auran ta gaban waje ko wata sai halatta na biyu kana yin haramu abinda Allah ya haramta saboda haka mu bi tsoron Allah ko wa'annan abubuwan mu bi tsoron Allah da irin wannan ma Allah zulumin zai iya kama mu gaba saboda haka muna roƙon Allah wato ya fahimtar da su wannan al'amari da kuma ba ka tawakkali a kan shi Allah ya kare mu
رؤوف الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Allah saka don shi. Ni ke so ka. A can akwai na can waje.